gaba da wasannin da ake na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Rasha a jiya a nahiyar Turai. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Portugal ta lallasa Faroe Islands da kwallo 5-1, yayin da France ta samu nasara akan Netherlands da kwallo 4-0. Kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium kuwa ta lallasa Gibraltar ne da kwallo 9-0, yayin da Greece suka tashi can jiran babu ci tsakanin su da Estonia. Kasar Bulgaria kuwa ta samu nasara ne akan Sweden da kwallo 3-2, yayin da kungiyar kwallon kafa ta kasar Switzerland ta doke Andorra da kwallo 3-0. Ita kuma Luxembourg ta samu nasara akan kasar Belarus da kwallo 1 mai ban haushi. Cyprus kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Bosnia Herzegovina da kwallo 3-2, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Hungary ta samu nasara akan Latvia da kwallo 3-1. A bangaren South America kuwa, a jiya kungiyar kwallon kafa ta Venezuela sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Colombia. Chile ta sha kashi a gidanta a hannun Paraguay da kwallo 3-0. A nahiyar Asia kuwa, a jiya kungiyar kwallon kafa ta Japan ta samu nasara akan Australia da kwallo 2-0. China ta samu nasara akan Uzbekistan da kwallo 1 mai ban haushi. South Korea kuwa sun sulhunta 0-0 tsakanin su da kasar Iran, yayin da kasar Syria ta lallasa Qatar da kwallo 3-1. Thailand ta sha kashi a gidanta da kwallo 2-1 a hannun kasar Iraki. Idan muka dawo bangaren nahiyar Afirka kuwa, a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Uganda ta doke Egypt da kwallo 1 mai ban haushi. Guinea ta samu nasara akan Libya da kwallo 3-2. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa a wasannin na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018, inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta kasar Denmark a nahiyar Turai za su karɓi bakuncin Poland. Kasar San Marino za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Northern Ireland, yayin da Malta za ta karɓi bakuncin kasar England. Czech Republic kuwa a gida za su fafata da kasar Germany ne. Slovakia za su kwaje gumi da Slovenia, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Romania za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Armenia. Ita kuwa Lithuania za su karɓi bakuncin Scotland ne. Kasar kungiyar kwallon kafa na kasar Norway za su fafata da Azerbaijan. Za a fafata wasan ne tun daga misalin karfe 8 saura kwata na dare a gogon Nigeria, Niger, kamar da kasar Chad. Sai a yankin kasar Amurka kuwa, a yau kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay sun tashi 0-0 tsakanin su da Argentina. Brazil ta doke Ecuador da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Peru ta samu nasara akan Bolivia da kwallo 2-1. A nahiyar Afirka kuwa, a yau kungiyar kwallon kafa ta Ghana za su karɓi bakuncin Congo da misalin karfe 4:30 na yammaci a gogon Nigeria. Nigeria kuwa za su karɓi bakuncin kasar Cameroon da misalin karfe 5. Kasar Cape Verde za su fafata da South Africa da misalin karfe 7:30 a gogon Nigeria. Morocco a gida za su karɓi bakuncin Mali da misalin karfe 9. Tunisia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta RD Congo da misalin karfe 9. Huta lafiya. We'll be right back.